بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قراتمنا نزهة النظر في الحافظ ابن حجر أعظم تجربة الشيء أيو أشرندا بقي أشرندا شدة جوتا ربيع الأول وندي مو أشرندا تقص يعني جوتا ربيع الأول وندي داتي دا أشرن نا هجرة دبود ليهود دا أشرندا بقي وندي داتي دا هجرة ميلادية أشرندا شدة جوتا هدوكو نعم. wannan darasi ne nawa kenan ko da yake babu masu kafe su ne za su iya sani 19 mun tsaya a cikin mabahis din at-ta'aruf ko idan aka samu sabani tsakanin al-hadithain a cikin al-ahadith as-sahiha mun tsaya a wajen an-nasakh ko ma yu'rafu bihi an-nasakh to idan aka samu nasakh aka shafe hukuncin hadisi daya da wani hadisin yaya ake ganewa cewa an samu nasakh wa yu'rafu an-nasakh bi umur akwai al'amura da su ne ta hanyar su ne ake gane samuwar nasakh asrahuha ma warada fi an-nass wanda yafi komai fari wato a bayyana shine wanda yazo a cikin nas aka fade shi a cikin nasin da ya kawo a maganar nas din ka hadisi buraida fi sahih muslim kamar hadisin buraida ibn al-husayb a cikin sahih muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhira kuntu nahaitukum dana hana ku ziyarar makabar ziyarar kaburbura fazuruha yanzu ku ziyarce su fa innaha tudhakkiru al-akhira saboda tana tunatar da mutun lahira kaga wannan akwai nas kenan ko dan haka duk hadisin da yazo na cewar na hani kan ziyarar kabari a me zamu dauke shi mansukh ne mansukh ne saboda wannan hadisin ya fito kiri-kiri ya ce fazuruha kuma yayi ishara da kan cewa da kuntu nahaitukum wannan figar madi ce kuma dama ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da ake cewa ake yin nas idan aka samu hadisi sun yi ta'aruf idan aka san tarihi in aka kasa yin jam aka san tarihi to al mutaqaddim sai ya zamanto shine mansukh al mutaakhir ya zamanto shine nasikh to yanzu kaga zaka iya samun hadisi guda ɗaya wanda zai zo yayi tans abin ne wanda zai zo ya fadi nasakh din ya bada ishara ya bada tasrih akan cewa an samu nasakh kamar wannan kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha wannan shine sarih wanda yake daga cikin sigogin nas babu wanda yafi tasaraha wanda take nuna babu zancen wani istinbab tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa shine yayi nuni ga cewa an samu an-nasikh wal mansukh an gane نبيو ومنها ما يجزم الصحابي بانه متاخر daga ciki akwai wanda yake kuma sahabi wanda ya ruwaito hadith din shine zai yi jazma ya yanke akan cewa abin da ya ruwaito shine mutaakhir saboda kaga nan akwai ijtihad na sahabi shi ko wancan nas ne na shari'u nabiyu kuwa ijtihad ne na sahabi shi ko sahabi saboda ya san al-mutaqaddim ya san al-mutaakhir shi zai faɗa amma duk da haka maganarsa ba kamar a sarahata ba kamar maganar shari'a ba tunda tayu ya zamanto ya itika tayu yayi magana akan nas bina'an ala ilmihi ba lalle ala waqi'il amr ba misali shine hadith ka qauli jabir kana akhir al amrayn min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tarkul wudu'i mimma massat an-nar كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم tarkul umuri mimma massat an-nar karshen eh tarkul wudu me nace eh tarkul wudu na'am kana akhir al-amrayn al-amri na wato abinda yake na karshe a koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin alwara shine rashin yin alwala daga abinda wuta ta kona shi duk abinda kaci bayan inda an sa masa wuta to ba za ka yi alwala ba saboda kaci wanda yake nuna mana cewa kenan akwai amran al-amru al-awwal akwai al'amura guda biyu na farko yin alwala idan mutun yace wani abu sawa'un wuta ta taba shi ko wuta bata taba shi ba na biyu barin yin alwala barin sabunta alwala idan mutun yace abinda wuta ta taba shi to wannan shi ma kaga yayi ishara ya zuwa ga nas ya nuna cewa kenan da duk hadisan da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani abu sannan ya tashi yayi alwala kafin yayi sallah ya nuna kan cewa wannan alcikin al'amru al-awwal amma al'amru al-thani shine cewa tarku dhali wannan hadith din akhrajahu ashabu sunan wannan shine nau'i na hanya ta biyu da ake gare nas hanya ta uku minha ma yu'rafu bit-tarikh wa huwa kathir daga cikin yanda ake gano nas ta hanyar sanin tarikh abinda zai zo ya zamanto cewar wani sahabi ya ruwaito an yi shi a Makka wani kuma ya ruwaito kan cewa an yi shi a Madina to anan wajen sai ya zamanto kan cewa an samu nas kamar yadda waɗansu malamai suke gani wajen hadith din Imamatu Jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Mas'ud al-Badri domin da mala'ika Jibril ya zo kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wannan a Makka ne dan kamar yadda waɗansu turuqul hadith suka zo a hadith riwayar Ibn Abbas wannan ya afku ne kashe garin ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Isra bayan Isra'i aka fara bayan Isra'i da aka faranta masa khamsu salawat kashe garin sai mala'ika Jibril ya zo masa a lokacin sallah azhar shi yasa ma ake ce masa sallah azhar al-ula dan ita ce sallar farko da mala'ika Jibril ya sauko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ta to a cikin wannan hadith din an nuna cewa mala'ika Jibril ya sauko a ranar farko da farkon lokacin sallah a rana ta biyu da ƙarshen lokacin sallah to asal dangane da sallar maghrib ranar farko ya sauko bayan ghurubi shams rana ta biyu ma ya sauko bayan ghurubi shams saboda haka waɗansu malamai suka dauka akan wannan akan cewa lokacin sallar magriba ɗaya ne shine cewa zuwa maghribi shafaq suka ce zuwa sallama daga sallar lokacin ta ɗaya ne min ghurubi shams miqdarin yadda za ta yi sallar raka'a uku bayan shurut ɗinta to amma a hadithin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wanda yake wannan a Madina ne da ya tashi a sallar maghrib sai ya bayyana masa cewa sallar maghrib har zuwa maghribu shafaq ne har zuwa batan shafaq kaga an yi nakli da an ƙara samun tausi'a da lokacin sallar maghriba mudayyiq ne yan sai aka zo aka samu tausi'a to wannan ma nuni ne akan nasikh wal mansukh ta ya aka san wannan saboda an san tarihi aqarinar shine cewa wancan hadithin na Abu Mas'ud al-Badri da Ibn Abbas an nuna akan cewa ya afku ne a Makka wannan na biyu kuma ya nuna kan cewa a Madina ne aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to al-Hafiz ne yake cewa wa huwa kathir wannan wai yana da yawa kuma za ku rinka ganin su a cikin littafin shuruhul hadith wajen yadda abinda malamai suke sassabawa to za ka ga yawanci shine mazanin sanin irin waɗannan kuma kamar yanda waɗansu malamai suka rubuta littafai akan wannan kamar abin Ibn Shahin al-Hazimi ya rubuta al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh Ibn Shahin ma ya rubuta littafi akan an-nasikh wal mansukh duk sabo sukan kawo irin waɗannan misalai na hadisan da aka samu an-nasikh wal mansukh haka nan waɗansu hadisan da Tahawi yake kawo a cikin sharh ma'anil athar da sharh mushkil al-athar duk da yake su ma suna kokarin daidaita hadisan yayin da madlulun su ya saba waɗansu daga ciki yana daidaita madlulun nasu ta hanyar fitar da wanda yake nasikh da wanda yake al-mansukh وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه بايا دغا cikin alamomin da ake gare nas sanin cewa ma yarwihi sahabi alhadith alladhi yarwihi sahabi hadithin da wani sahabi zai ruwaito almutaakhir alislam wannan sifar sahabi din ne as-sahabi almutaakhir alislam sahabin da musuluncin sa ya zamanto a karshe mu'aridan lilmutaqaddim alayhi ya zamanto hadithin sa ya saba ma wanda ya riga shi shiga addinin musulunci idan aka samu hadith wanda wani daga cikin muhajirun ko kuma daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-ansar ya ruwaito sai aka samu wani wanda yazo daga cikin maslamatul fath wanda suka musunta lokacin fathu makka ko kuma amul wufud shekara ta 9 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su Jarir ibn Abdullah al-Bajali da yake shi bai musulunta ba sai bayan saukar suratul maida Suratul Maida kuma ita ce sura karshe ta sauka daga cikin sai ce sura ta karshe ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka samu sahabi irin wannan ya ruwaito hadisi kuma ya saba ma wanda wanda yake almutaqaddim fil Islam nasu hadisin ya zama to sabanin wannan ne wannan dalili ne akan cewa an samu nasikh wal mansukh to wannan fa ya ruwaito ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai hadda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a karshen rayuwarsa wannan kutun farko da yawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wannan ba zai nuna kan cewa an samu nasikh bal mansukh ba sai nuna yawa saboda me wa yake ba zai nuna ba to kazim ne za
abin da ya sa malam shi wannan sahabin ne ke akwai dalilin da yake nuna cewa shi lokacin da manzala zai duniya ya ba wajen manzala ko
ba sa ahsan shi almutaqaddim din ba ba dalilin da yasa cewa idan da kamar a ce ya rasu ne kafin shigowar wannan sahabil mutaakhir ya rasu kafin ya shigo musulunci shi sai mu tabbatar abin da yaji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaji shi daga farkon lokaci ne amma in dai yana qaidul haya zai iya yuwa ya zamanto tunda shi ma yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zamanto cewa shi ma ya ji hadisin ne bayan ma wancan wanda yake na karshen yazo yaji ko ba haka ba shi sa al-hafiz yace laysa minha hada matab ne muku rami ne muku muka fada ciki na'am
idan ka bar tarihi hadisi yana toshe da wani abu na tarihi wanda yake nuna abin ya faru kafin wannan shi sahabin mutu ake da dinga musulun ba a yanzu da labarin kuma shi yake mutu ake da dinga ya kawo
eh wannan ya baya cikin wannan wannan qarina ma'rifatu tarihi kenan in aka san tarihi wannan ba wanda zai rigima da kai amma wannan ai ba ma'rifatu tarihi bane qarinar cewa wannan ya riga musulunta wannan ya musulunta daga baya to dan ya riga musulunta ba dole ne ya zama to hadisin sa mansukh ba dole ne hadisin sa ya zama to mutaqaddim ba na'am ba gane ba yanzu alal misali hadisi ne Abdullah ibn Mas'ud ya ruwaito shi ko Abdullah ibn Mas'ud ya musulunta tun a Makka ya musulunta sai kuma wani sai aka samu hadisi da ya saba masa Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya ruwaito shi hadisin Jarir ya nuna cewa hadisin Ibn Mas'ud mansukh ne bai nuna ba saboda me domin tayu Abdullah ibn Mas'ud ai bai dina jin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai cewa da hadisan da yaji a Makka kawai yaji su ba a Madina yaji har ana igobe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bar duniya ma cewa yaji hadisi daga wajensa saboda haka dan yazo daga baya Jarir ibn Abdullah al-Bajali yazo yayi wata uku na karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi in a cikin wata uku nan tayushi ma Abdullah ibn Mas'ud hadisin da ya ruwaito a cikin wata uku ne yaji saboda kaga ba yadda za a yi kasancewa ga hadisin da yake na farko ga na karshe ka gani wannan ba qarina bace bancin tarihin musulunci baya nuna cewa ga hadisin farko ga hadisin karshe a cikin hadisan guda biyu shi ne dama abinda hafi yake so ya nuna abinda yasa ya nuna wannan saboda da yawa waɗansu daga cikin malamai masu sharhin hadisai ko daga yawa daga cikin fuqaha sukan yi amfani da wannan ka'idar su ce wannan hadisin mansukh ne domin wanda ya ruwaito shi bai musulunta ba sai lokaci kaza to shine hafi sai ke cewa wannan ba hujja bane akwai alam akwai waɗannan da dama a cikin fatul bari hmm. Akwai su irin akwai su irin wuraren wuraren da dama a cikin Fatul Bari ko kwanan nan sai na kanta wani amma gaskiya na manta shi na'am an fahimci tambayar sa sabani ne na'am aidama babin nasikh wal mansukh babin ta'arud ne oho to ai shine yanzu a darasin mu da muke na ranna mun ce idan aka samu ta'arud farkon abinda ake kokarin yi me ake kokarin yi aljam idan aka kasa sai kuma me na'am in urifa tarih annas ya zaman to an samu nas kenan to idan ba san tarih idan ba zai yi a samu nasikh wal mansukh ba kamar wannan surar da kake fara saboda rashin sanin tarih me ya kamata a yi a tarjih je darasin mu na wancan mako har muka yi wannan shajara din ko na'am 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 hadithin Busrata bint Safwan man massa dhakarahu falyatawadda da hadithin Talq ibn Ali an tabbaya annabi sallallahu alayhi wa sallam an akan mutum in ya taba gabansa yace wa hal huwa illa bid'atun mink ko saurayi kaga wannan shine misalin ta'arud to wannan akwai dalilin da zai nuna nas hal yumkin aljam' tukuna to me taya za a yi jam' na'am
wanda man masa zakara ko bi qadrin lazza
malikiya kira na'am cigaba da sale
man masa zakara ko bi dunya bi qadrin lazza hada ne la yamkuru
jayyid hada jam' to kaga kenan kai baka to wanda yace shi ko bai ji da wannan jam' din ba wanda suka ce ba sai da wannan ba shine suka dauki maslakit tarjih dan ba za ka iya sanin tarih ba babu abin da ya nuna tarih tsakanin wayannan abubuwan guda biyu sai suka tafi maslakit tarjih wadansu suka rinjayar da hadisin Talq ibn Ali maslakin Hanafiya kenan suka ce hadisin Busrata bint Safwan ta riwayar matsala wadda take ta ummu bihal balwa ta shafi kowa da kowa amma ta yaya aka yi ba wani wanda ya sani sai ita za ta zo ta faɗi wannan hukuncin saboda me ya haɗa ta da harkar maza da ita za ta san wannan hadisin saboda haka suka ƙi karɓan hadisinta suka rinjaye da hadisin Talq ibn Habib Talq ibn Ali maslakin abin nan maslakin Shafi'iyya kuma da suke cewa Allah tana batawa da mutlaqil da maskoya yake ba tare da sharadin sha'awa ba su kuma suka rinjaye da hadisin Busrata bin Safwan saboda hadisin Talq ibn Ali suke magana akan rashin abin nan akan rashin ingancin sa saboda akwai alamar inqita tsakanin rawi din daga Talq ibn Habib ibn Ali al-Hanafi to wannan shine kaga sai suka tsallake nas saboda me saboda babu dalalar tarihi ba abin da yake nuna wanda yake al-mutaqaddim daga wanda yake al-mutaakhir na'am na'am لا تستقبل الشام لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول كو نعم wannan shine akwai shi ma kaga a wannan akwai malaman da suka tafi akan cewa akwai nasikh wal mansukh anan saboda haka suka tafi akan cewa hanin da aka yi mansukh ne tun daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zamanto shine ya nuna nasikh din babu wata qarina ta tarih a cikin wannan ba wani abu da yake nuna wata qarina ta tarih allahumma illa a ce qarinar shine ibnu umar ya san da wannan nahi din tunda zai tashi rayi riwayar abu wanda yake zai nuna cewar ya saba wannan nahi din tunda idan da ba dan ya san da nahi din ba ba zai damu ma ya ga ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta ba har ya kan cewa ya kamata ya ruwaito shi wadansu ko malamai suka dauki wani maslak akhar suka ce zamu iya jami tsakanin hadisan nan suka ce hadisin da ya nuna kan cewar ba za ka fuskanci qibla ko ka juya mata baya ba wannan yana nufin a cikin sahara ne hadisin kuma da ya nuna kan cewa na ibn umar da yaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa a cikin gida ne saboda haka idan kana cikin bandaki wanda aka tange shi ko akwai wani abu da su ce tsakaninka da qibla zaka iya yin a bayan gida ko bawali saboda haka kaga wannan nau'i ne na jami'i wadansu malamai kuma suka ce a'a wannan hadisi wannan jam'in ku da kuka yi ba ku tsaya akan hadisi din ba kun ƙara kiyasi tare da hadisi din domin shi hadisi din abinda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istidbarul qibla ne ya hau ya ganshi mustaqbilal sham mustadbiral qibla saboda haka hadisin ya nuna jawazul istidbar ne kawai banda istiqbal tunda istiqbal ba abinda ya nuna shi akan wannan ba abinda ya nuna kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma su kuma za su karfafa wancan mazhaban ta farko sun karfafa da hadisin Jabir radiyallahu anhu da yake nuna cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da wata ya ce kafin mutuwarsa da wata cewa abin akan istiqbal akan jawazul istiqbal wal istidbar bar rike lafzul hadith din ba Ibn Hajar ya kawo misali din a cikin Fathul Bari za ku iya komawa ku gani almuhim wanda suka ce akwai nas wadansu sun kawo wannan dan nuna kan cewa akwai annasikh wal mansukh kuna san misalan su suna da yana nan a cikin kitabul i'tibar a saboda littafin yana cikin kwalin littafai na ku mun akwai addu'a Allah ya fitar da su su fito daga cikin kwali ma samu yana cikin shi yasa da za ku ga misalai da dama wanda yake wadansu misalan akwai ta'aqubi a cikin su shi yasa ma malamai suke sabawa wadansu ce akwai nas wadansu ce babu nas yanzu kaga kamar wannan hadisin na ibn umar da na abi ayyub al ansari kan cewa akwai na wadansu sun ce akwai nas wadansu kuma suka ce a babu nas suka iya yin jami'i tsakanin su wadansu ma kuma suka ce aslan ma babu ma ta'aruf tsakanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kuma abinda ya aikata na fi'ilin sa domin fi'ilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ihtamilu al-khususiyya saboda suka ce aslan ma babu ta'aruf dan haka suna nan akan hannun su abinda ibnu umar ko ya gani wannan ya ga wani abu ne ittifaqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nufin ya bayyana shi ba kuma wannan sai suka dauke shi akan cewa wannan khususiya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta sike ake cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta'arudi da kaulin da ya zamanto umarni ne na al'ummarsa hadithin busra sahih shine hadithin shine kan cewa abinnan hadithin busra shine ingantacce kuma tarjih akai an rijaya da hadith jumhur sun tafi akan tarjihin hadithin Busra bisa hadithin Talq ibn Ali su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shine yayi da wadansu daga cikin fuqaha kuma riwaya ce akan mazhabar Imam Ahmad cewar suka nuna suka yi jami'i tsakanin biyun cewa idan ka taba farjinka idan da niyyar sha'awa ne shine zai alwaka za ta kai amma ba da niyyar sha'awa bace kamar ittifaqan haka ka taba wannan alwaka ba za ta kare ba wasai saboda shi hadithin Talq ibn Ali akwai abin da magana akan ingancin sa asai shine hadisin Busra mutum ya taba farjin sa da mas ba wai lams mutum ya taba abin mas ba lams ba lams shine ka taba da ko ina daga jikinka shafa da ko ina daga jikinka kamar da dantsanka da makamancin wannan ba zai kare alwala ba amma in dai mas ne da ɗan yatsu wanda ake al-lams al-mas da ɗan yatsu to wannan shine yake kare alwala wanda yake wannan shine maslakin tarjih da malamai suka dauka aljumhur an duwaito ibnu umar yana wanka sai a ga ya fita daga wanka sai zai saki alwala sai a cikin muwatta aka tambaye shi me yasa sai yana cikin wanka wani lokaci sai ya zama to kancewa hannunsa ya taba gaban nasa saboda kai ki saki alwala to amma taba ibnu umar yake na'am shi lams ko shine ai wannan aula mastumun nisa wanda suka dauke shi akan shafan mace koda ka fada kace ta shafi suka fadar ta alwalar ka ta kare shine bambancin lams da mast na almuhim wadannan za mu fita daga cikin nasikh wal mansukha mu koma cikin fiqhul hadith na'am ina ga maka wannan kauli ne ai hadithin Aisha radiyallahu anha wadansu shine ai Shafi'i suka abin nan shine abin nan Hanafiya suka tafi akai kan cewa mutlaqan duk in ka taba mace koma menene abin nan alwala ka ba ta karewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ma kai ya taba ta ma yana yana mata qibla ya fita je ya salla wadansu kuma suka yi tafsir tsakanin wannan suka ce idan abin nan inda ayar da tace aula mastumun nisa za ka dauke ta a zahirin ta abinda suke nufi shine ka shafa mace amma da niyan sha'awa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya taba da ya zungure Aisha din ta janye kafarta ya sujada ko da ya sumbance ta dan ya tafi sallah wannan ba shafa ce ta sha'awa ba ba mulamasa ce ta sha'awa ba wannan duk dai masalik ne na malamai ai ku karanta su a cikin bulugul maram da sauran su na'am hafiz na'am 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 gaskiya ne wata shine ƙariyar da shi ya faɗa mu kuma mun ƙara masa wata ƙariyar tawi ya zama tukan cewa shi sahabin mutaqaddim din ya ji hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi mutaakhir inda duk sahih shine wata shi ƙariyar da Hafiz ya faɗa kenan yanzu mu karanta ta ai mu mun kawo mu da me muka kawo ƙariyar ai ka san in ka samu hukunci guda ɗaya zaka samu masa aksar min dalil mu mun kawo dalili gairin dalilin da Hafiz ya kawo dalilin mu shine kan cewa al mutaqaddim tayu ya zaman to kan cewa ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan al mutaakhir al shine ce muku al misali kamar shi mutaakhir din ya musulunta sauran wata uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tun da shi mutaqaddim din shi ba barin duniya yayi ba mutuwa yayi ba tayu a cikin wannan wata uku shi wannan ya ji hadisin a farkon musulunta sa shi ko dayan al mutaqaddim ya ji hadisin sauran wata ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda haka babu dalilin shi nasa ne ma shine ma ya kamata ya zama nasa to almuhim shine sai Hafiz yace dalilin sa li ihtimali an yakuna sami'ahu min sahabiyyin akhar aqdama min al mutaqaddim al madhkur او مثل اقدم من المتقدم المذكور او مثله فارسله دومن saboda akwai yuwar cewar shi almutaakhir din nan yaji hadisin daga wani sahabi din aqdamu min almutaqaddim shi almutaakhir din nan yanzu kamar jarir ibn abdullah albajali yarwayo hadith amma da yarwayo hadith din nan ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ba sai ya ji shi daga sayyidina abubakar ne shi kuma sayyidina abubakar aqdam min ibn mas'ud ko ba haka ba saboda haka tayu ya zamanto cewa hadisin da yaji mutaqaddim akan hadisin shi almutaqaddim ya riga shi aw mithlihi ko kuma ya zamanto yaji hadisin daga wajen wanda suke tsara ne tare da shi almutaqaddim din jarir ibn abdullah al-bajali mai wukan a ce yaji hadisin daga abdullah ibn mas'ud a ce yaji shi daga abin daga wajen ko abdurrahman bin auf wanda yake wata kila tsara ne wasu san lokaci da suka musulunta an fahimta a Abu Hurairah da musulunta a Madina fa arsalahu sai irsalin sa shine ake cewa mursalus sahabi mursalus shi ka sahabbai su kansu suna riwaya mursala sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan da yaji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar da yawa daga hadisan Abdullah ibn Abbas abubuwan da yana riwayar kissosi da yawa wanda daga wajen sahabbai yaji daga wajen irin su Zaid bin Sabit da sauransu kamar Jabir ai kamar Anas ibn Malik hadithin Isra da ya ruwaito Anas ibn Malik ba lalle ya zama tuwaji hadithin Isra daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai daga wajen wani sahabi yaji inda dai kafan mun san Anas bai halarci Isra ba an yi Isra'i lokacin yana Madina saboda haka in ma dai ya zama to ya ji hikaya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ko kuma ya ji ta daga wajen wani sahabi sai ya yi irsalin sa domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai ne suke da suke riwaya suka ji daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna riwaya daga junansu suna riwaya daga junansu kuma abinda suka ruwaito in mursal ne ana malaman hadisi gabaki ɗayansu suna karban su in banda Baihaqi ko malama ko Baihaqi kuskure yayi a wajen rashin karban sa shi yasa aka ci a kansa domin illan da yasa ba a karban mursal a wajen sahabbai babu wannan illan illan da yasa ba a karban mursalu tabi'i saboda tayyu ya ji wajen wani tabi'i ne daga wajen wani sahabi to shi ko sahabi ba yadda za a ce ya ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen wani tabi'i sai dai ya ji daga wajen wani sahabi wanda yake ko makamancin sa ko wanda ya fi shi a shekaru to tunda ko wannan zai iya yiwuwa kaga abinda wannan ba yadda za ta zama to ƙarin da za a iya gane na sai saboda haka dalilai biyu ne suke nuna kan cewa riwayar sahabi al-muta'akhir in ta saba da riwayar sahabi al-mutaqaddim ba nafs bane saboda ni me yasa ba wannan ba dalili ne da yake nuna an samu nafs ba eto shine kawo daya
na farko na'am dai sahabin da yazo mutaakhir ya ji hadisin ne a wajen wani sahabi wanda ya riki ya girma wanda sai a wajen
wancan mutaqaddim din ahsan to dalili na biyu
ko ba mu tare da sunan ya cewa shi ma ina da shi ko na abu na ji
wannan shine ai wanda aka faɗa ya zamanto shi mutaakhir din ya ji shi wajen sahabi wajen wani sahabi da yafi wancan mutaqaddim din ma riga shiga addinin musulunci na'am ya ji tayu cewa nabi shi al-mutaqaddim din tayu cewa ya ji hadisin daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan al-mutaakhir tunda fardul mas'ala shine kan cewa dukkanin sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta sai sura daya yake cewa lakin in waqa'a at-tasrih bi sama'ihi lahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan shi al-muta'akhir idan yayi tasrih ya bayyana cewa ya ji hadisin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatattaji an yakuna nafihan to zai magana za ta iya zama towa nasir to an rushe dalilin mu kenan eh yace idan yaje idan shi sahabin al-mutaakhir ya sarraha cewa ai daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje saboda kaga abin to gajiyar da muka kawo yanzu ta kawo domin me yasa muka ce wannan ba zai saboda tayyu ya ji daga wajen wani sahabi ne to yazo ya ce ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zake da wannan eh to shi ne ai dalilin namu na biyu yana nan ko baya nan to da aka ji abinda Hafiz yace gaji yace fatattaji an yakuna nasihan bi sharti an yakuna al-mutaakhir lam yatahammal min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam shay'an qabla islamihi da sharadin cewa shi al-mutaakhir bai yi riwaya daga wajen Annabi sallallahu alayhi wa sallam ba kafin ya musulunta
ko ya kare da lokacin ba
eh ai dai ana matsala ne akan cewa bai da lokaci ba ai shine ai yasa ke da shi hankali bai kai da lokaci ba babu tarihi idan shi al-mutaakhir ya sarraha cewa ya ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tayu ya ji shi ne bayan musulunta sa tayu ya ji shi kafin musulunta sa to idan aka san cewa bai ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin musulunta sa ba kamar Abu Sufyan ya ruwaito hadith da ya saba ma hadisin sahabbai da suka musulunta a Makka amma kuma aka gane cewa Abu Sufyan ya ji hadisin daga wajen Annabi ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan maganar ne yayin da yake Makka shi kuma lokacin Abu Sufyan bai riga ya musulunta ba kaga babu zancen nan har yanzu Hafiz bai faɗi wannan fuskar ba kuma mu fuskar mu muna ganin akwai abin da warid ne akli kan cewa to da ya zamu toge wannan in yayi tasbih cewa ya ji daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai da sharadin ya zamanto cewar an san shi as-sahabi al-mutaqaddim wanda ya ruwaito wannan hadisin ya mutu kafin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su Uthman bin Maf'un saboda haka an san cewar kenan a hadisin sa yayi riwayar sa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma musulunciyar wanta amma inda yana jira har zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karinan tana nan akwai rigima koda ya sarraha cewa ya ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu ƙarya da take nuna cewa bai ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin musulunciyar sa tayu a ce ya ji hadisin ya zamanto hadisin nasa shine mutaakhir amma al-mutaqaddim ya ji hadisin bayan sa wannan wari akliya amma nan yanzu
ka take
tare da ni dai magagarin cewa ta iya dan tsiri yanzu abinan shi sahabi al-mutaakhir yazo ya ruwaito hadisi muka ce hadisin sa in ya saba ma hadisin sahabi mutaqaddim a wannan riwayar ta al-mutaakhir ba ta nuna kan cewa an yi nasu ba saboda me saboda tayu shi al-mutaakhir din ya ji hadisi ne daga wajen sahabi mutaqaddim aqdam min al-awwal saboda ka tayu kenan hadisin ya zo shi ne na ƙarshe shi nasa da ya ji mai hukun ya zama tushe na ƙarshe nasa ne ma na farko to amma idan ya zo ya ce ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa kaga jinsa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa hadisin ya ji shi ne bayan hadisin al-mutaqaddim din ko zahirin sa kenan sai dai ya rushe wancan dalilin sai dai kawai idan ya zama to ya sarraha in aka san cewa ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta saboda kan ayyaji hadisin kafin musulunta sa dan haka ba za a san wanne ne mutaqaddim wanne ne mutaakhir ba ka gani yace to amma koda ya sarraha cewa ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an san cewa hadisin nasa abinnan ba a san cewa hadisin nasa ya dauka kafin musulunta sa bane shi kansa hadisin al-mutaqaddim din zai iya yuwa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi mutaakhir din ya ji tunda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam har mutuwar har mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda mutuwa yayi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh kafin musuluntar wannan da mutuwa yayi kafin musuluntar wannan shine wannan zai iya zaman tojuwa dalili akan cewa kasar hadisin sa mutaqaddim ne an gane to na'am a kafin musuluntar shi wancan sahabin ahsan kai magana sai ya za a ruwaito hadisin bayan ya musulunta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
misali ana zuwa Madina shi kuma dan Madina bane koma wani garin ai shi dan garin za su
je eh
misali in ba dan Madina bane
ba eh
yana zuwa Madina ne zaman manzon Allah ko kuma mutanen da a garin su zo dan manzon Allah zai iya
ya yi ga musu riwayar ahan sura ɗaya kenan ya ruwaito daga wajen shi zai iya zama cewa wani sahabi ya riwaya daga wajen sa kamar yanda ya faru kamar Abdullahi ibn Rawaha ya rasu lokacin mu'ta ko ba haka ba lokacin mu'ta ya rasu amma kaga an ruwaito abin nan wannan hadith din nasa na yake cikin sunan Daruqutni ko da yake hadisin da'if ne cewar wata ran yayi janaba a yana zaune tare da matarsa sai sulali ta kwanta ya je ya samu kuyan gansa ya kwanta da ita sai matarsa ta zo ta biyo shi sai ta ganshi tare da kuyan gantarsa yana kwanta da ita ta bude masa wuta sai ce ai ba janaba ne ba ba abinda ne da ita sai ce to in dai ba abinda kai da ita in daga kine karanta Qur'ani kana da janaba ai mai janaba baya karanta Qur'ani shine ya fara akwai abiyat din sa sanan Bukhari ya kawo su abin nan wafina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufin min al-fajr sati'u ayabitu yujafi janbahu an jabinihi idha mastaqalat bil mushrikin al-madaji'u sai ya karanta da yake sha'ir ne da ya karanta mata abiyar ne masu yawa sai tace abin nan amantu billahi wa kadzabtu basari na yadda da Allah kuma na kareta abinda na gani da ido na shine je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci dariya wannan ziyadar na wannan kissar tana cikin Daruqutni amma abin nan riwaya tana da rauni to kaga Abdullahi ibn Rawaha wanda suka rawaito wannan hadisin daga wajen sahabbai ne daga tabi'ai kuma suka dauka tunda shi Abdullahi ibn Rawaha ya mutu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Ja'far ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha duk lokaci daya lokacin mu'ta a karshen wannan abin da ya faru na karanta alqur'ani din da da yayi dawo amma dai wayannan adiyar din su sun inganta da sai Bukhari ya kawo ta da duk shine ke ta shine wannan shine da'if din da kuma rashin karanta alqur'ani da janaba din wa amma al-ijma' kuwa in aka ce in aka yi ijma'i fa laysa binasikh bal yadullu ala dhalik al-ijma' baya shafi baya zamantowa nasikh wato dole nasikh ya zamanto al-qur'ani ko sunna a ana yin naskh al-qur'an bil qur'an ha ana yin naskh al-qur'an naskh sunna bis sunna na'am eh a wai kai dan wannan ru'usul aqlam zan ga muku sannan kuma ana naskh al-qur'an bis sunna amma naskh al-qur'an ko naskh al-qur'an bil qiyas ko naskh sunna bil qiyas wannan baya yuwa domin naskh ba takhsis bane babu sa adyab min at-takhsis wannan zaku goshi a cikin usul to ijma'a ma ijma'i shi ma baya zamantowa nasu sai dai bal yadullu ala dhalik sai dai yana nuni akan cewa akwai nasikh din in kaga sahabbai sun yi ijma'i akan barin wani hukunci to akwai hadith wanda yake shine ya sanya suka yi wannan ijma' din duk da yake wannan akwai yanzu misalan da suke kawowa dukkanin su akwai abin nan a sabani a cikin su misalan da sahawi ya kawo misal da sahawi ya kawo shine قتل شارب الخمر في المرة الرابعة حديث ده يزو اتكين ترمذي ده من قال صلى الله عليه وسلم يتي إذا متن يشا جيا أي مسا بولالا إن يساكي شان جيا نبيو أي مسا بولالا إن يشان أوكا أي مسا بولالا إن يشان هدو أكشيش نام ترمذي يكي تشوى هذا الحديث ليس عليه العمل عند عامة الفقهاء معنى يبطي أيكي دوانا حديث نمبا وكو كما سنجي إجمائي أكان رشن أيكي دشي kama an rubuto daga wajen wadansu sahabbai suna rantsewa cewa idan suka samu wanda ya sha giya yayi haka a marratul rabi'a zasu dafa da wannan hukunci akan sa su kace shi to a wajen Imam Tirmidhi a ijma'in nan da akai da yace wannan hadith din zahirin sa ba a aiki da shi kuma bil ijmani inda amatul fuqaha to wannan ijma' din ba shine nasikh din ba bal yadullu ala an-nas yana nuni kan cewa akwai nasikh wanda ya shafe wannan hukuncin duk da yake ba a kawo shi fir riwaya ba misali na biyu da sukan kawo shine misalin hadithin Ummu Salama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran suna tare da shi ranar sallah babba ranar yawmul hajj al-akbar sai dan uwan yan uwanta yan aminta Zam'ata bin Wahab ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abokin sa suna sanye da tufafin su ranar sallah ne a Makka bayan sun yi hijira bayan sun yi jifa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu kun yi jifa a jamra suka ce eh yace kun yi tawaful ifada suka ce a sai yace wannan hada al-yawm rukhisa fihi lil muhrim idha rama al-jamra annahu yahillu alayhi ma ada an-nisa fa idha amsaytum wa lam tatufu bil bayt sirtum huruma idan ku kuka idan yamma tayi ba ku je kun yi tawafi ba to kun koma cikin ihrami in har rana ta fadi wato idan mutum ranar babbar sallah bayan yayi jifa in mutum yayi jifa ba ya halatta ya aski zai aski shi kuma ya halatta ya fita daga cikin kayan sa ya sanya dukkan waɗansu kayan ko kuma komai ya halatta gare shi in banda kusantar mata zai sa turare sabanin malikiya zai yi dukkan abin da aka haramta ma mai ihrami yayi sai dai kawai ba zai sadu da iyali ba ko ba haka ba har sai yayi tawaful ifada to idan bai yi tawaful ifada ba a wannan rana in bai tawaful ifada ba hayyan ma sai a wannan rana to sai ya cire kayan sa ya maida kansa cikin ihrami shine wanda zahirin wannan hadisin yake nuna an gane to sahabi yace wannan malamai sun yi ijma'i ka fatan akan rashin aiki da shi ba wanda ya ba wanda ya riko da wannan hadith to amma shi ma akwai abinin Sheikh Al-Albani yace Urwata bin Zubair ra'ayinsa kenan dan haka Sheikh Al-Albani ma ya tafi akan wannan saboda ya inganta hadith din Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadith na Ummu Salama amma hadith din da'if ne saboda akwai ittirab a cikin sa mun karanta hadith din lokacin da muke manhajiyal magister din mu tare da wani malamin mu Sheikh Muhammad Muhammad Mustafa Al-Azami da dukkan turuq din sa ya tabbata cewa hadith din muqtarib ne an ruwaito shi daga Ummu Salama an ruwaito shi daga Ummu Qais bint Sakan an ce kissa ta samu da Ummu Salama ne an ce kissa ta samu da Ummu Qais ne an ce dan uwan Ummu Salama ne ita kuma an ce dan uwan Ummu Qais ne to saboda wannan taraddud din da aka yi ya nuna aka yi hukunci akan hadith din da al-ittirab ai akramakallah hadith nan muqtarib malikiya a ba da ta malikiya wannan wannan hadith ne muqtarib in mutun ya rubu ya karanta in ka tsaya su shi Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi ya tsaya akan ya tsaya akan riwayar yace illar hadith din kawai Ibn Ishaq kuma yayi ya sarraha bis sama a cikin sunan abi a cikin sharh ma'ani al-athar yayi tasrihi bis sama to akwai illar ta biyu ta ittirab wanda yake bai bada jawabi akan ta bai magana akan ittirab din ba wanda yake wannan shine illar hadith din to amma ala fard kan cewar hadith din ya inganta ma to shi as-sahawi imam as-sahawi ya kawo cewar ijma'in malamai kan rashin aiki da wannan hadith din ya nuna cewa hadithin mansukh ne ya nuna cewa hadithin mansukh ne amma zai wahala a ce hadith din ya zama to mansukh in har an yi saboda hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne yaushe aka samu wani hadith mutaqaddim sannan kuma aka zo aka yaushe aka zo aka yi nasihin sa tunda sau ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajji a sahi dai rashin ingancin hadith din almuhim dai sun kawo wani dai dan ya nuna muku cewa in malamai suka ce an sami ijma'i ya saba ma wani hadith ba ijma'in ne ya zama to nasikh ga hadith din ba ijma'in yana nuna kan cewa akwai hadisi yana nan da shine ya shafe ko aya ta qur'ani ko hadith da shine ya shafe hukuncin shi yasa sahabbai suka ijma'i akan rashin aiki da hadith din amma ba zai yi ba babu wata hujja daga wajen sahabbai su hadu akan saba ma hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so in dai hadith an samu in dai aka in dai sahabbai suka ijma'i akan rashin aiki da hadith ko al'umma ta ijma'i akan rashin aiki da hadith to dole akwai dalili min al-Qur'an aw sunna da yake nuna kan cewa wannan hadith din mansukh ne at-tarjih wa idha lam yu'raf at-tarih wa in lam yu'raf at-tarih wa in lam yu'raf at-tarih idan ko ba a san tarih ba an buga mun ji alamomin sanin tarih guda nawa ne guda uku na farko at-tasrih a cikin nassin hadith din na biyu tasrih as-sahabi da cewa shine da cewa ga nasir na uku ma'rifatu at-tarih asan mutaqaddim asan mutaakhir na'am to in lam yu'raf at-tarih in ba san tarih ba fala yakhlu imma an yumkin imma an yumkina imma an yumkina tarjihu ahadihima 'ala al-akhar to idan ya zamanto ba san tarih ba to sai a tsaya a duba a gani kam hala yake da shi hala guda biyu yumkinu tarjih za a iya yin tarjih a rinjayar da ɗaya daga cikin hadisan akan ɗayan bi wajihin min wujuhi tarjih da wata fuska daga cikin fuskokin tarjih akwai abinda malaman hadisi suke kira wujuhu tarjih ya daga cikin mabahith din ilmul mustalah me yake sa a rinjayar da wani hadis din akan ɗayan wujuhu tarjih suna da yawa al muta'alliqati bil matn wanda suke wannan wujuhu tarjih din iri uku ne akwai wujuhu tarjih muta'alliqa bil matn wanda matanin hadith din suke dubawa kamar a samu wannan hadith din wanda abinnan matanin sa yazo da bayani babu wani mujmal babu wani wato bai kawo hukuncin a dunkula ba ya kawo hukuncin mufassal ɗaya hadith din kuma ya kawo hukuncin mujmal saboda haka wanda ya kawo shi mufassal ya nuna kan cewa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadithin ya faɗe shi da cikakken bayani kuma sahabin ya fahimce shi cikakken fahimta saboda haka sai a kaddamar da riwayar sa akan wanda yazo mujmal akwai kuma wujuhu tarjih wanda take ta ta'allaq bil isnad kamar ya zamanto cewa wannan wanda isnadin da ya ruwaito wannan hadith din gabaki ɗayan sa tun daga farkon sa har karshen sa dukkan su an yi tasrih bis sama kowa cewa yake sami'tu 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 eh kuma hadithin ya zamanto mu'an'an bil an'ana aka ruwaito shi to wanda yake an yi tasrih bis sama ana kaddamar da shi akan wanda yake al mu'an'an haka nan ko ya zamanto hadith din madani ne eh kuma hadith din iraqi ne saboda wadan suna ganin kan cewa hadithul madaniyin sun fi saboda mutanen Madina ba su san tadlis ba ko mutanen Madina sun fi kiyaye sunna fiye da mutanen Kufa hadisan mutanen Kufa akwai dagal a ciki wannan yana daga cikin wujuhut tarjih ko kuma ta ta'allaq bil isnad wal matan akwai wujuhut tarjih da take ta ta'allaq bil isnad wal matan jami'an ya zama to alal misali hadis din wan daya hadis din yana cikin Bukhari wa Muslim daya hadis din kuma kawai yana cikin Bukhari ne wannan fuska ce ta tarjih ta ta'allaq bil isnad wal matan saboda shi Imam al-Bukhari da Muslim hukunce-hukuncen sojan rinjaye da hadith suna komawa zuwa ga isnad da matan din gabaki daya saboda haka abinda suka hado akai suka ruwaito shi shine mutaqaddim akan wanda yake Bukhari ya infrad da shi kamar yadda muka kawo maratib as-sahih guda bakwai din nan wannan yana daga cikin wujuhut tarjih suna da yawa ba su da iyaka Imam al-Suyuti a cikin tadribur rawi wanda ya kawo sun fi wajen 50 amma kamar yadda ake cewa ba su da iyaka saboda kowane hadisi yana da nasa wujuhut tarjih din yawanci daga misalai ne suke daukowa wadansu kuma da wanda Imam Suyuti ya kawo ba ma fuskar tarjih bane akwai takalluf a cikin su amma dai abin da ya sa malaman hadisi suke cewa ba su da iyaka saboda kowane hadisi yana da nasa fuskokin tarjih din to idan aka za a iya yin tarjih tsakanin daya hadisin akan dayan ta hanyar daya daga cikin dalil karahin din tarjih din nan an fahimci wujuhut tarjih ko wato abin dalilan da ake da suke sanya a rinjaye da daya hadisi din akan daya aula ko kuma fuska ta biyu hala ta biyu ba za a iya ba wato idan ba a san tarihi ba hadith din la yakhlu min halatayn al halatu al ula za a iya yin tarjih al halatu thaniya ba za a iya yin tarjih ba to kowane hali yana da hukunci fa in amkana al tarjih al halatu al ula kina idan zai yi ai tarjih ta'ayyana al masiru ilayhi dole sai a tafi zuwa ga tarjih ai aiki da rajih a ajiye marjuh shine kamar yadda jumhur suka tafi akan hadithin Busra bint Safwan da hadithin Talq ibn Ali suka ce hadithin Busra asah min hadith Talq ibn Ali kaga nan an yi tarjih tunda hadithan sun saba ba san tarihi ba to nan wajen dole sai ai tarjih kuma aka samu aka iya yin tarjih aka rinjaye da hadithin Busra saboda haka yajibu al masiru ilayhi wa illa al halatu thaniya kenan ai la yumkinu al tarjih fa in amkana ta'ayyana al masir ilayhi wa illa fala idan kuma la yumkinu al tarjih to la yata'ayyana al masir ilayhi fa sara ma zahiruhu at ta'aruf ala hadha al tartib to idan la yumkinu al tarjih din shine sai a ce tawakkuf sai mutun ya tsaya kawai ba zai aiki da kowane daya ba to dan haka ma da fasara ma zahiruhu ta'aruf ala hadha tartib dan haka hadisi a dunkule wannan shine kamar muraja'a hukunci mai gamewa a dukkan darasin da muke wancan makon da wannan makon hadisin da yake hadisai guda biyu idan zahirin su ya zama to sun samu ta'aruf to ga tartibin da zaka yi wajen hukunci da su al jam'u in amkan in zaka iya hada ma'anonin su dukkanin su ya zama to kai aiki da hadisan guda biyu to shine na farko da zaka shine al-jam'u in amkan kamar yadda muka gani a hadisai da dama da suka zo kuma kamar ma yanda muka gani wajen waɗanda suke ganin mushkilar tsakanin ta'aruf tsakanin hadisin Busra bint Safwan da Talq ibn Ali dukkanin su za a iya daukar su a ma'ana guda daya a dauki hadisin Busra akan wanda ya shafa farjin sa da sha'awa a dauki hadisin Talq ibn Ali wanda ya shafa farjin sa ba da sha'awa ba wannan nau'i ne na jam'i to yi na farko al-jam'u tukuna wa nabiyu fa'tibar an-nasikh wal mansukh in ba za a iya jam'u ba to sai a duba a gani za a iya sanin tarih sai ya zamanto al-mutaqaddim mansukh al-mutaakhir an-nasikh na uku kuma fat-tarjih fal-jam'u al-jam'u fan-nasikh wal mansukh fat-tarjih haka maratib din suke an gane fat-tarjih in ta'ayyan thumma at-tawaqquf na hudu kuma shine tawaqquf at-tawaqquf ina abin da ake nufi da tawaqquf tsayawa din anil amali bi ahad al-hadithain rashin aiki da kowanne ɗaya daga cikin hadisan guda biyu a tsaya ba za a aiki da kowanne ba sai a nemi wani dalili daban daga kharij anil hadisai ko daga Qur'ani ko daga qiyasi ko daga sauran adilla istishabul hal da sauran su. والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط wannan ma cewar abinda mutum zai yi idan martaba ta hudu din nan tawaqqufi yafi bisa ce tasaqut wadan suka ce maimakon tawaqquf sai ce at-tasaqut ayyata saqata dalilan duk dalilan sai ai watsi da su shine at-tasaqut yace wannan ta'biri ne ba wanda bai dace ba ta'birin da yafi dacewa shine tawaqquf لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر دومين أوين فسكر ذاك رنجاير ده حديثي ده أكن ده حديثين إنما هو بالنسبة للمعتبر قوان ديك دوب حديثاني بوي في واقع الأمر بني دن كاقا حديثي سن سابع بوي سن سابع بني كيكو مكاكاسا ينترجيح بوي بزي تبا يواني أي ترجيح إنبا كيني ككاسا هذا هو إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة أو شما معتبر في الحالة الراهنة أيضًا سيُنَن جبين زمانتو يا جاني ما احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه تارد يور شيء ور وننسى الله يبين مسا أبند الشيء ويجا شيء نفرقان والله تعالى أعلم شيء سايت شيء سايت أبير شيء التوقف أي بالنسبة لك يا أيها الناظر يا أيها المعتبر in ka tsaya ka buga ka kasa jin'i ka kasa sanin nasikh wal mansukh ka kasa yin tarjih to kai tawaqquf ba ka ce hadisan duk kai watsi da su ba domin ta yi gobe Allah ya bude maka fahimta ka iya yin tarjih ko kuma Allah ya kawo wani malami kana cikin karance-karancen ka sai ka ga wani malami yayi tarjih shikenan sai ka koma zuwa gare shi wazi shikenan mun gama wannan mabhas din na ikhtilaful hadith na'am ya auri na'am eh baya cikin harami ahsan wannan abin nan tsakanin wayannan hadisan ibnu abbas ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna wa huwa muhrim yana cikin bukhari ita kuma maimuna a cikin sunan ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal Yazid ibn Husayfa ya rawaito daga wajen Maimuna yace yadda take gongo ibn Abbas haka ne ma take gongona to wannan kaga nan ai kaga an samu ta'aru to ya za a yi ibn al-Musayyib yayi tarjiya yace ibn Abbas kuskure yayi wa in kanat khalatuhu kuskure yayi a wadansu kuma suka ce Ibn Abbas daidai ya fada shine mazhabar Hanafiya suka ce Ibn Abbas daidai yayi saboda hadisin sa ba gashi yana cikin Bukhari shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Maimuna wa huwa halal baya cikin Bukhari yana cikin sunan ne dan haka karin jaya da hadisin Ibn Abbas kuma ku zo ku ce sahabi yayi galat sahabi yayi kuskure da wannan hujja eh to ai shine hadisin ai ba aidada hadisin na da ba dai inganta ta fada ba su suna ganin bai inganta Maimuna ta faɗa ba Hanafiya suna ganin
amma manzo Allah yana yin aure na hirami
suka ce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aure a cikin hirami tunda shi yayi ya nuna kan cewa kenan ya halitta ai haka suka rinjaye
manzo
Allah
ya bai
wani shi ne sai ai muna faɗan
muna marmas ne
ba misalikin malamai Hanafiya kenan to amma almuhim dai wannan tarjihin da akai kaga ɗaya daga cikin abin da zai rinjayar da hadisin da maganar Sa'id ibn al-Musayyib shine hadisin na Uthman bin Affan da malai yafa cewa abin la yankihu al-muhrim wa la yunkah wanda yake cikin halin ihrami ba zai aure ba ba za a auren masa ba zai aura ma wani ba shi kuma ba zai nema ba za a kulla masa auren ba zai zama wali ba zai zama miji ba in yana cikin ihrami sai kara karfafa hadisin Maimuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal kuma ma Abu Rafi yace shine ma ar-rasul bainahuma duk da yake shi ma hadisin nasu bai kai ingancin bai kai isnadinsa bai kai na Ibn Abbas ba amma an suka hadu waɗannan duk qara'a wujuhut tarjih ne da hadisin Uthman da kuma kan cewa wannan shine sahibul qissa ɗaya daga cikin wujuhul tarjih kenan ita maimuna ita ce sahibatul qissa bayan kuma ita ce sahibatul qissa aka samu wanda yake shine jakadan tsakanin su Abu Rafi dan shi yaje shine yaje aka tura aka daura auren ya dauko ta ya kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce huwa halal sun fi koko ibnu abbas wanda a lokacin nan suka ce bai ma riga ya gama balaga ba aya cikin muslim baya cikin bukhari ayo amma dai ka hada shi da abin da ke cikin bukhari nan fa muka ce fa abin nan abinda man farada bihi al-bukhari shi yake gabatar akan man farada bihi muslim to muka ce zamu wannan to amma inda zamu gane cewa kenan wujuhul tarjih din nan abu ne wanda yake zasu iya kwararowa su kan suna buƙatar kai tarjih tsakanin su yanzu kaya kamar wannan hadith din in ka tsaya ka duba abinda yake rinjayar da hadithin ibnu abbas a cikin bukhari yake hadisan da suka yi mu'arraba da shi hadithin usman a cikin muslim yake kuma ka'idar mu shine abinda bukhari ya ruwaito shi ake kaddamarwa akan na muslim saboda sharadin bukhari ya fi sharadin muslim to kaga wannan fuskar tarjih din tana salihin hadithin ibnu abbas to amma kuma in ka zo ka tsaya ka duba hadithin maimuna cewa hadithin usman bin affan cewa hadithin maimuna ya karfafa shi saboda ita ce sahibatul qissa sana hadithin abu rafi da yace shine ar-rasul bainahuma shi ma ya kara karfafa shi ya fi sannan kuma shi gashi dukkan sun fi ibnu abbas ce karu shi ma wannan hujja shi ma hujja ne ibnu abbas kasancewar shi ba shi da shekaru dole za a dauka kan cewa kissan nan bai yi mushahadarta ba yayi riwaya ne daga wajen wani yaro ne saboda haka tunda yayi tahammul daga wajen wani tawi ya zama tuya yayi kuskure wajen tahammulin sa
malla don biya kuma baraka shi kan goma shafu
bayi yi to amma lokacin da bai balagan ba a bai balaga ba bai balaga ba tukuna ai sauran sa wata uku ya balaga na'am mala inda yake tambaya shi yarda ka na'am cewar wato ai mazhaban hanafiya in ce dai yayi cewar wato auren ya halatta a cikin ihrami amma makruhi ne wannan jami'in ai zai wahala ce wannan jami'in saboda abin nan inda kawai hadisin ibnu abbas da hadisin sayyidina usman ne sai zaka yin wannan jami'in in kawai muna ba mu da komai sai hadithin ibnu abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure cikin ihrami hadithin usman kuma yace kar a aure cikin ihrami saboda sai mu dauka cewa hadithin usman makruh yana nuni ne akan hanin karaha tanzihiyya ce hadithin ibnu abbas kuma yana nuna kan cewa ya halatta to amma kana da hadithin maimuna wanda yake suka akan hadithin ibnu abbas domin in kai da hadithin ibnu abbas dole ka samu jawabin da zaka ga hadithin maimuna in kai da hadisin maimuna dole ka samu jawabin da zaka ga hadisin ibnu abbas to shi yasa jumhurin malamai kuma har suka samu liman daga cikin magabata shine sayyid ibnu al-musayyib yayi zamani da ibnu abbas cikin almajiran sa ne yake cewa wahimal habr habrul umma ibnu abbas kenan babban malamin yayi wahimi haka yake faɗa cewa kuskure yayi ba wanda baya kuskure hatta sahabbai shi yasa wata ran ibnu taymiya ake zargin sa kan cewa wai ya ci gyaran sayyidina umar kuma ba wani abin irin wannan ne fatuwa wata fatuwa za ta wanda zake karo da zahir da dalili kwakwara to waɗansu malamai su ciro waɗansu kuma su samu karfin halin su faɗa sai kuskure ne tunda ba wanda yake ma'asumi in ba Allah da manzon sa ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ashahid shine cewar idan wannan jami'in waɗansu malamai sun kawo shi to amma abinda zai suka a wannan jami'in nasu shine hadithin maimuna dan wannan jami'in zasu ne idan muka tabbatar mun yadda da hadithin ibnu abbas to amma in muka sallama ma hadithin ibnu abbas to dole mu kawo jawabin da zamu ga hadithin maimuna na'am malam na'am shine rajih ai gashi ma an faɗi cewa ibnu abbas kuskure yayi a riwayar yabqa kuma to me yasa Bukhari ya ruwaito shi wato kun ce kina cikin hadisin Bukhari akwai
ba an ana masa bari ya la cikin Irani don me za a daura wurin mana cikin Irani ma dari ne wa zai to shi wannan hanya me yake bukata ne lokacin da ana kai kuma za ka lokacin da ka daura wurin
ato Ibn Abbas ya ce annabi yayi
sallallahu alaihi wasallam
to wa mira cikin Bukhari
a wani to nawa ga hadisin da wannan da aka samu a cikin wayar da aka samu kuma mutsa da ya ruwaito shi aka ce sa hadisi a can wani ma ina da yawa wanda ake cin mursal ne ma wannan hadisi saboda shi wannan mazruk bai samu uwar na abin nan uwar
mursa eh umur ba
wani Buhari annabi ne
amma kar an bid'a kar an bid'a kar an bid'a jika a ce Bukhari na su ba su so ba su kasa na amara tawadda bifadli maimuna ko eh kamar wannan duk wannan nau'i ne na hanya ce na jam dole misali ne na jam wanda za ka ga hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kuma ya nuna kan cewa hani to yawanci shine sai ga an yi jam'in su da nuna kan cewa hanin a dauke shi a kira hatin biya har kai aiki da dukkan hadisan guda to na'am
kada
a sha ruwa sai kuma kai kuma ko hadisi ya sha ruwa ya sha ruwa duk wanda sa daga cikin wannan babin jam'in da aka yi wadansu za su ko akan wannan hadisi din a Ibn Hajar wajen sharhi wannan hadisi yayi magana mai tsawo akwai wanda suka tafi akan nasu akan cewar hadisin da yake hana shan ruwa a tsaye wannan a farkon musulunci ne hadithin da yake nuna cewa ya halatta mutum ya sha ruwa a tsaye a ƙarshen musulunci ne domin a hajjatul wada ne aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗansu kuma suka yi jam'i suka ce a'a mun me kai mun zuwa neman tarihi nasikh wal mansukh bayan za mu iya jam'i mu dauka kan cewa hadithin da yayi hani kan mutum ya sha ruwa a tsaye karaha kan bihiya ne hadithin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wani ya nuni akan cewa ya juyi ito waɗanda za su yi taƙayyuji da zamzam amma wanda za su ɗauka mutlaƙan ne saboda hadisin sayyidina ali filin sayyidina ali da ya nuna bayan ya alwala a rahbatu kufa ya sha ya tashi a tsaye sha ruwa ya kita don san cewa wannan sunna ne
Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حل على الصلاة حل على الصلاة
eh maslakan lil ulama a wajen wannan maslak biyu ne akwai wanda suka daga cikin malamai da suka tafi akan cewa wannan hadith din a ya nuna wannan hadith din izin din am ne ga maza da mata saboda haka duk abin da hadith din da yake ya gabace shi na hani daga ziyarar kabari wannan hadithin ya shafe shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu na haituku saboda haka kuma in khitabi ya zo ga maza a abin nan a wajen malamai in kitabi ya zo ga maza mata suna shiga ta ban aka ce ya ayyuhal ladina amanu ba wai kawai alladina amanu bane tunda mata allahi amanna ne amma su ma sai shiga ciki bitaba saboda haka suka ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur aina na haitukum ma'ashirar rijali wan nisa to fazuruha wannan iznin da shi ma da yazo ba kawai ga maza bane hadda mata kuma suka karfafa wannan da fi'ilin sahabbai mata kamar Aisha radiyallahu anha da tace manzo ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za ta ce in ta ziyarar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mata yana cikin sunan Nisa'i ya ga mata ga abin da za ta ce inda ba kuma wannan ya faru ne a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin da yaje ya tsayaye ma mutanen Baqi addu'a ne kalmuwaddi lil ahya'i wal amwat kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace to kaga wannan ya karfafa cewar inda a ce hanin yana nan ga mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce me zai kai ki ziyarar kabari bayan na hana ku waɗansu maslaki na biyu kuma na malamai su ne suka ce a'a wannan hanin izinin ga maza ne kawai mata suna nan akan hanin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu zawaratil qubur kuma wannan ya zo ne akan maza dan haka hanin yana nan akan mata so karfafa da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga Fatima yake cewa ya dauka ta je abinda makabarta ne tace bata kai ba wadake hadith ne wanda yake mutakallam fihi to suka karfafa da wannan suka ce wannan hanin kawai ga maza ne saboda haka suka tafi akan haramci ga mata hanin cewa bai halatta su tafi ziyarar makabarta ba riwayata wadansu kuma suka yi jami'i akan cewa hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga mata yayi hani ne saboda raunin su da gudun kansu je su yi abubuwa na ayyukan jahiliya da rashin haƙuri da zai sanya su yi abubuwa da bai dace ba daga baya yazo ya bada izini da ya bada izini ya halatta hatta su amma saboda gudun wannan illata nan tare da su ya zama to makruhi ne gare su dama talatu riwayat ne Al-Hafiz ya kawo su kuma wannan riwayat din guda uku dukkanin suna cikin matabar Imam Ahmad
malam
ya hana ta fara wani ya daga cikin ya daga cikin hujjar jumhur
da na yi baki da shafe su mai la'ana kuma ana nafsin la'ana
ana nafsin ta kware wannan yana daya daga cikin hujjar jumhur wannan hadisin da yake cikin ina kiyar da sama al-Hafiz Ibn Hajar a wannan babin ne sharhin wannan ya sharhin matsalar ziyara makabarta ga mata na'am sai eto hadithul qullatayn shi ma wannan abin da malaman Shafi'i sun inganta shi irin su bai hasi sauran malaman hadith kuma sun ce bai inganta ba na'am
tradin da zaran jade da 40 kullu tarata
kullu na'am ai Shafi'i sun rinjaye shi ka
biya ibn bara nan ma kullatayn ya
tabbata me
kullatayn ya tabbata idan da suka yi tradin nan akwai 40 kullu akwai 30 kullu duk wadannan ba su kai kirkin kullatayn ba sai tradin da shawara
eh shi nake ce maka amma wanda suka inganta shi malaman Hanafiya ne malaman Shafi'iyya ne amma akwai sauran hufar da suka
rubuta wallahi malaman amma ba mazhaba sun rinja da su manya malamai malan ka yadda na san da inda kake goge saboda Ibn Abbar ya tsaya mai
a ani ni yanzu hikaya nake ni ba hukunci nake ba dan ni hadisin ban yi drafi sa
tradi ne ka zo ba ka safa 30 aka ya kan safa 30
ba nan mutum ba su ke zafi ba a to shi ne na'am sa'id a riwaya dai ba ta nuna haka ba na farko dai a rahba ne ba cikin masallaci bane rahbat masjid kufa sanan ba zamzam bane shin da sayyidina ali yawan ruwa saboda haka cewar wai dan batun tayyatul masjid kuma yayi haka yayi ce dan su san cewa sunna ne shan ruwa din ake na'am da kyau sa'id tabbai ka tana da kyau idan itiraf akan sahabi ne hadith din ya abin nan zai tasiri ko ba zai tasiri ba itiraf idan kawai a sunan sahabi ne ba zai tasiri ba sawa'un kamar wannan hadith din wadansu sun ce ummu salama ce wadansu sun ce ummu qais ce ta ruwaito wannan ba zai tasiri ba tunda dai kowanne daga cikin su sahabi ne to amma kissa ce wannan ana cewar wanda suka zo wajen ummu salama din abin nan Zam'ata bin Wahab tare da wani wannan kuma wanda aka ce wanda yazo Ukashata bin Mihsan ne ya shigo wajen tare da wani suka shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan me yake nuna ya nuna kan cewa kowa ya rawaito wannan hadisin bai kiyaye kissar ko ta koga wata faru ba kuma dama ai istiraf ai me yasa ake illanta hadisi da istiraf cewa yana nuni kan cewa ba a kiyaye hadisin yanda yake ba an ba a kiyaye hadisin an faɗi wajihin sa sahiha ba tunda aka kasa kiyayewa ya nuna kan cewar bai inganta ba abin da sake saboda haka inda kamar a ce kawai iskalin a cikin wani sahabi ne ya ruwaito wani ya ruwaito hadisin daga Hudhaifa wani ya ruwaito hadisin daga Salman al-Farisi hadisin matanin zai inganta idan babu wata illa amma wannan illar tana nan kan cewar sahabin da ya kuskure ko ya kasa kiyayewa ko Hudhaifa ne ko Salman wannan zai tasiri akan hifdinsa malaman hadisi za su sa shi a cikin record kan cewa yayi kusa ya kasa kiyaye wannan amma ba zai tasiri akan ingancin hadisin ba amma itiraf a nan wajen ba wai kawai itiraf ne akan Ummu Salama da Ummu Qais ba itiraf ne hatta a wajen gawakisa ta samu ka gani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu